Gwamnatin jihar Borno da haɗin gwiwar hukumar raya kasashe na Majalisar Dinkin Duniya wato UNDP sun horar da wasu matasa 249 kan wasu sana'o'in hannu daban-daban. An daɗe bi tsawon wata 6 dai ana horar da waɗannan matasa da suka haɗa da mata da maza kan waɗannan sana'a da suka haɗa da ɗinki da kanikanci da aikin kafinta da walda da gyaran wayan hannu da ma aikin gyaran kwano da ake kira aluminium work. Gwamnatin Borno da hukumar raya kasashe na Majalisar Dinkin Duniya UNDP sun miƙa waɗannan kayayyakin na miliyoyin lauri ga waɗannan matasa, wanda har ma gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shettima ya ja hankulan matasan yana mai cewa
akwai wayanda sun koyi aikin tailoring, muna yanka yaranmu ƴan makaranta uniform. Akwai wayanda sun iya aikin carpentry da sauransu, muna gine-gine bauda dalilin da ba za mu yi amfani da skills din da suka koya ba. Wanda sun koyi aikin panel beating da sauransu za a tallafa musu su fara sana'a. To na gode muku, na gode muku, Allah ya ba ka samu zaman lafiya.
Isma makili yar ofishin Majalisar Dinkin Duniya da ke jihar Borno, Mizuhu Yokai, ta yi bayanin ta tana mai cewa
now you have a skill, it gives you power, your future. Please use it.
Yanzu kuna da sana'ar ku, wannan shine karfin ku, shine kuma hanyar gudanar da rayuwar ku. Don Allah ku yi amfani da shi yadda ya kamata, kar ku yadda ku sai da su.
Real success is rising every time you fail. I will tell you it is not easy.
Kuma ina so in gaya muku cewa nasara ita ce sake yunkurowa duk lokacin da ka durƙushe. Duk da cewa wannan ba abu bane mai sauki, gudanar da rayuwarku kan wannan sana'a da kuka koya don ku fuskanci matsaloli da dama, amma idan kuka jure za ku kai labari cikin ikon Allah. Professor Babagana Umara dai shine commissioner ma'aikatar sake tsugunar da waɗanda rikicin Boko Haram daidaita da kuma sake gina musu matsuguni, wanda ma'aikatar sai ta horar da waɗannan matasa.
Duk wannan kana gani ba wa yara masu kuɗi muka dauka ba. From different locations, kasu an sun samu training din, mutum daya ya samu training insha Allah a shekara biyu uku zai yi training mutane 50.
Kilo ne ya rage shi
yanzu 249.
Kamar sanayoyin da suka
koya? Sanayoyi guda 6.
Daga ƙarshe kamar nawa kashe ne wajen sai waɗannan kayan?
A kudin da yawa ne, gaskiya akwai wanda mu muka sai, akwai wanda yin biya ka. Zuwa zan yi amfada ba, amma akalla kayan nan da kana gani ba zai kafa da miliyan 200,000.
To ko wani matasan da suka karɓi wannan horo ke cewa?
Alimo Rubukar.
Wani kayan aka baka wannan?
Kayan mechanical mechatronic aka bani. An bani ne saboda na je ne sana'a, ni ma in taimaki wasu.
Dama kana wannan sana'a ne?
Dama ina yi. Da wanda nake yi din, roadside mechanical nake yi. Amma da yake yanzu din komai ya canju na rayuwa, shi yasa yanzu muka je muka yi na na'ura. Yanzu mota in ya zo da problem ba wai sai mun tambaye mutum ba, mashin za mu sa mu duba me problem din motan, sannan muka gani, sannan mu tabbatar mu ce to ga abu kaza ne ya samu matsala, sai mu gaya mar. In ya ce ai
kuma nake gani kamar na duba motoci ne haka,
na duba motoci da na kunce-kunce da na daure-daure duka.
Lala Dennis Ibrahim.
Me aka baki ke?
An bani kayan panalbitin da kayan tanki.
Panalbitin in kin ce ba wai kamar aiki ne wanda kowa sani aikin maza ne. Kin kina wannan aikin ne?
Ban taba yi ba, amma program ne sana na shiga.
Ni shiga. Kuma an horar da ku game da wannan aikin
sosai kuwa.
Za ki ga cewa kin yi wannan aikin ko kuma za ki je ki aje kayan ne ko haka?
Ina yanzu haka ma na fara practice an sha cikin gari kama a ba mu kayan.
Kana yake aikin panalbitin ne?
Can hanyar Galajima.
Ka ba panalbitin na mene, na mota ne ko ne?
Na motoci.
Wasu matasa kenan 249 da gwamnatin jihar Borno da haɗin gwiwar hukumar raya kasashe na Majalisar Dinkin Duniya suka horar kan wasu rawoyin hannu daban-daban guda 6. Haruna Daudabiyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.